طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد إن شاء الله كنا نجد ولا كراتم بأيان سأتي بيكو أكو من دبائي kuma kan wa'azin kasa da kuma wancan satin da baya ba insha Allah nan dai wannan ci gaba da darasi na shida da zan yi insha Allah mun tsaya cikin wancan satin ga hadisa ko kuma shajara ta wanda muka yi ta hadisin da'if wanda karkashin shi akwai sakat guda biyu sakat na sakat fil isnad da kuma ta'anu fil rawi wanda muka kun duba duka shayar da ke annan mu sakat akwai zahir akwai khafi karkashin sakat zahir akwai hadith mu'allaq akwai mu'tal akwai munqati akwai mursal sannan kuma sakat khafi shine akwai mudallas akwai mursal khafi sannan mudallas shi ma ya kasu wanda akwai tadlisul isnad tadlisul shuyukh tadlisul buldan tadlisul afd tadlisul sukut da tadlisul sab taswiya sai kuma abin da ya shayi da'an fil rawi da shi rawin ne akai bani shi tana yawa min haisul adala ko kuma min haisul dabt kamar yanda ka saga shi nan rasa mai in kun duba tarin wannan akwai min haisul adala wanda adala shi ce aka taba mutuncin shi ne akwai al-kazib akwai at-tuhuma bil-kazib akwai al-fisq akwai al-bid'a akwai al-jahala sannan abin da ya shahi da'an bid'at shi kuma akwai su'ul hifz akwai kasratul ghafala kasratul waham fahshul ghalat mukhalafatus siqat mukhalafatus siqat shi kuma shi ma ya kasu inda yake da kai al-mudarraj wal-maqlub wal-muttariq wal-musahhaf wal-mazid fi muttasil al-asanid da sauran su kenan dai ga shajaran nan mun yi da atakaice wanda mun dauke shi wancan satin a tabulu kenan insha Allah wannan duka abin da ya shafi hadisi da'if duka wannan ruwayoyin wannan idan suka zo hadisi to da'ifi ne dukan su nan hannun abun wannan duka in aka samu ɗaya kawai hadisi da'ifi ne kowace ɗaya tana zaman kan duk da aka samu kawai hadisi da'ifi ne wancan kuma su ne hadisin maqbul wanda daga cikin sa akwai sahih wanda hasan karkashin sahih akwai sahihul li zatihi akwai li ghairihi kuma hasan kuma akwai hasanul li zatihi da hasanul li ghairihi kenan mun fara inda malam yace karkashin sharhul ta'rifus sahihul li zatihi kam muka kawo inda malam yace wa yu'rafu adamu ittisal as-sanad bi amrayn malam yace ana gane cewa wannan sanadin ba muttasil bane bai danganci ba dangane ba yake ba har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma har zuwa ga wanda aka asnada zuwa gare shi da abubuwa guda biyu mana yace ahaduhuma na farkon su shine al-ilmu bi anna al-marwi annahu mata qabla ay yablugha ar-rawi sinna at-tamyiz shine ay samu sani cewa shi wannan rawin da aka ce wani yace an wani to an wani nan da yace an wani ya mutu tun kafin ya girma tun kafin ya zamanto yana da sin shekaru na tamyiz wanda zai iya hankalta ko kuma zai iya rike abin da aka yi yanzu kamar yaro na dan shekara kaza dan shekara 10 ya tana yawa ya iya ba da labarin wata abu to kasa da haka wanda bai kai ba bai samu ba tamyiz to a ce shi wancan wanda ya ba da hadisin ya mutu tun wannan yana da wata shekara 5 sai zamanto yace a wani ya ba labari kinan nan akwai alamatul istifham wanda zan mu gani cewa wannan yana sababi ne wanda za a iya gane cewa wannan isnadin munqati ne kinan ittisali sanad bai samu ba shi kuma ittisali sanad da mun kamar yadda duka bayani ya wuce yana daga cikin sharadi na karba hadisi sai malam yace sanihi ma an ya nusar rawi aw ahadu a'immatil hadis ala annahu lam yattasil bi man rawa anhu أو لم يسمع أو يرى منه ما حدث به عنه ما malam yace ko kuma wani rawi daga cikin marawaitan hadisi ko kuma wani babban malami na hadisi na jarh wa ta'dil ya bayyana da cewa wani da wani basu gamu ba ko kuma wani bai rawaito ba an wani kinan wani basu gamu ba da wani ko kuma wani bai ji ba daga wani ko kuma wani bai taba samun labari ma daga wajen wani kinan kwata kwata wannan malamin ya hadi cewa wani da wani basu gamu ba kamar misali a wuri akwai babban mutum wanda tunda aka haife ka kana tare kuna tare tare da shi sai aka yi yayi da wani babban malami wanda kai lokacin da aka haife ka baka taba kuta ba ku kai shi wannan malamin shi kadai ya sani ku kai shi wajen shi ko kuma wani abu to idan yace wani bai taba gamuwa ba da wani to kenan ana iya gane cewa wannan sanadin ba muttasil bane ba kenan zai zama to wannan hanya ita ce ta biyu da ake gane cewa sanad ba muttasil bane ba amma a samu cewa tun wannan yana yaro wancan rawun ya mutu wannan shekhin nashi ko kuma wani babban malami yace a wani da wani basu taba haduwa ba wanda ana karban magana shi akan abin da ya shahi ilmul hadis kenan wannan su ne hanyoyin da malami ya kawo mana wanda ake gane adam ittisalis sanad sai malami yace wa shuzuru abinda ake ce ma ash-shuzuz shine an yukhalifu thiqa man huwa arjah minhu imma bi kamali al-adala aw tamam al-dabt wa kasrat al-adad aw mulazamat al-marwi anhu aw na'u dhalika malami yace abinda ake ce ma shuzuz shine rawi ya zamanto wannan duka karkashin sharhin hadisin sahih al-lidaji wancan wanda muka ga sharadi guda nawa guda biyar na farko tamam da adalatu rawi tamam da sanadin muttasil wa adam shuzuz shine nan ma ne yake fassarta ma menene shuzuz shine yace an yi khalifu sikka man huwa arjah min a samu wannan sikka ne wannan sikka ne to he wannan yazo ya khalafa ma wancan sikka din wanda shi kuma wancan ya yi shi karfi kamar ya yi shi zaman tawwa adalar shi shine malami ba da misali an bi ikmalil adala kamar ya yi shi mutunci kamar cikin mutane za a samu wanda wani kamili ne yana da mutunci a idan kowa bai kai ba wani yanzu an duba da wani da wani in aka ce wani ne yi zaman tawwa kamar mai kamili ka ce wani ne wani bai kai ba wani to shi wanda bai kai shi ba sai ya zo rawaito hadisi ya khalafa mishi kamar yadda malam zai kawo mana misali to shine ko kuma dabtin shi hifzin shi wani idan ya duba safaha guda a minti 10 yana iya hardace ta wani kuma sai an kwana biyu yake iya hardacewa to kenan ka gani in ya rawaito wancan abinda wancan ya dauko ya khalafa mishi kuma ya yi shi dabt kenan zai zama to shine ake ce ma shaz shi hadisin shaz ana samun shi ne daga wajen sikka mutum ne sikka wanda hadisan shi ana iya karbe su ya cika sharɗan karba hadisi to amma he ya kawo wata ruwaya da ta khalafa ma wani wanda ya yi shi to shine ake ce ma shaz to wannan hadisin yake zama to yana da illa bai zama to hadisi sahihi sai a mai da shi cikin hadisai wanda ba su inganta ba sai dai in ya samu wata ruwa wata hanya daban wanda ta zo shine malam yace misaluhu hadisi Abdullah ibn Zaid fi sifatu wudu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi Abdullah ibn Zaid akan sifa na cikin sifa sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace annahu masaha bi ra'sihi bima'in ghayru fadli yadayhi Abdullah ibn Zaid arwaye wannan da aka rawaito cikin sahih Muslim daga hanya Wahab ibn Wahab afwan shine Abdullah ibn Wahab hanyar shi da aka rawaito hadisin a cikin sahih Muslim aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya shahi kan shi da ruwa ba da sauran ruwan hannun shi ba kenan ruwa ya jaddada ya sauye zuwa shahi kai غير فضل يدي فقد رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق ابن وهب سيمالن يتي ورواه البيهقي من طريق ايضا بلفظ انه اخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لراسه سي يرويته حديث امام البيهقي يرويته daga wannan hanyar da ta Abdullah ibn Wahab cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ayya dauki wani ruwa wanda ya sake zubo ruwa ba wanda ya shahi kunne ba dashi yanzu ka zo sha kunni a wallahi ka sha zakka kai da kunni ba sai ka jaddada ruwa ba to sai rawaito cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko ruwa ya jaddada ba da wanda ya shahi kai ba da shi ya shahi kunni to kenan wannan ruwa ya ta khalafa ma wancan saboda waccan tana cikin Abdullahi ibn Wahab kuma sikkani ana karba hadisin shi to malamai suka ce sai nan yace riwayatu al-Baihaqi shadha riwayat Baihaqi da riwayatu shadha ce me yasa saboda ta khalafa ma riwayat da Muslim ya gudu Imam Muslim a cikin littafin sai Muslim san sunne daga cikin manyan sahiha hadis da tawayyun da duniya sai talaqi al-qabul insu to shine kuma bai haƙi herawai to wannan ruwaya shine ma nake ƙara fasarta mai yace li anna riwayatu an ibn wahab thiqa lakinnahu mukhalifan liman huwa aksar minhu haisu jama'atun an ibn wahab bi lafzi riwayati muslim wa alayhi fa riwayatul bayhaqi ghayru sahiha wa in kana riwayatu hasiqat li alami salamatiha min ash-shudud shine ma dan yace ruwaya abdullah ibn wahab ta cikin bayhaqi shadhaji yace saboda bi saboda ya khalafa ma wanda sun yi shi aksar kuma suna da yawa wanda ya khalafa ma sannan kuma muslim ya rawaito ruwayar da ya kawo kenan kaga abin da ya khalafa da yawa jama'a sun rawaito akan daga Abdullahi ibn Wahab ba tare da sun ce ba annahu akhadha li uznayhi ma al-khilaf al-ma alladhi akhadha bi ra'si sun rawaito waccan kawai annabi sallallahu alaihi wasallama annahu masa bi ra'si bi ma'in ghayr fadlihi suka rawaito kuma tana cikin sayyid muslim kenan waccan ruwaya ta bai haɗe wanda ya rawaito daga Abdullah ibn Wahab wannan hanyar da ruwaya wannan shazaji duk da cewa sanad in tika sikka ne gashi nan mallan yace wa in kana ruwatu hasiqat ko da kwa ruwatu in gabaki dai sikkat ne suka rawaito shi amma menene matsalar ta khalafawa kenan da adam salamati amina shuzuz kenan shuzuz da ya shigo an khalafa ma wanda suke hisika kenan wannan shine yasa ba a rauke ta dan kenan wannan yake nuna mana hadisi misali ka zo kana bincike kana da kharijin hadisi gashi nan hadisai sun tabbata isnadi ya tabbata kada ka yi jazam cewa kawai wannan tabbas cewa kawai ya inganta kaza da kaza a sai ka duba shin matanin ya inganta babu wani wanda yayi kamar irin wannan yanzu gashi nan nan isnadin duka a cike yake sai koki ne suka rawaito shi to misali sai aka samu matsala cewa a ya khalafa ma man huwa aula ne kenan ka gani wannan ba a dauke ta ba to wannan yana daga cikin kenan abin da ya shafi shal abin da ya shafi shal abin da ya shafi shal kenan sai malam yace wal illatu mun fahimci kenan sha malam yace wal illatu al qadiha abinda ake ce ma al illa al qadiha wanda take shiga ta sanya hadisi ya zamanto shi ma ya fita daga cikin sahihi shine malam yace an yi tabayyana ba'd al bahs fi al hadisi sababun yaqra'u fi qabulihi بأن يتبين أنه منقطع أو موقوف أو أن الراوي فاسق أو سيء الحفظ أو مبتدع والحديث يقوي بدعته ونحو ذلك فلا يحكم الحديث بالصحة حينئذ لعدم سلامته من العلة القادحة شيني ما نيجي باين يبين قمتن باين بحثي سبب إلا ما قتيتم وانت اللغة باقوة بزي يقاني إلا saboda illa khafiyya ce shi yasa anan muka gani kun mu zo wajen mu'allim zan mu gani ba kowa ba yake gane illa ce qadiha sababun khafiyun yaqdah fi adalati rawi ko kuma sababun khafiyun yaqdah fil hadith kamar in ka kalla haka ta zakai isnadin kamar yanda misali zai zo isnadin wannan a cike yake kamar yanda shagon ka kun gani isnadi gashi nan amma illa ya khalafa ma wancan kawai shine illa shi yasa ba aka karbe shi ba duka wannan yana daga cikin takatsantsan da ake yi akan abin da ya shafi hadisi malam yace ya bayyana bayan bahasi cewa wannan hadisin akwai wani abu wanda yake taba yake hani a karbe shi zamanto an ba za a karbe shi ba saboda ya samu wannan matsalai kamar ya bayyana cewa wannan hadisin munqati ne hadisin munqati ya zamanto akwai sakata in rawi a ciki wani rawi babu shi kamar yanda can muka gani ya ne ne za a gane hadisi sanadi bai cika ba ko kuma ya zamanto an bayyana cewa wannan hadisin a ba annabi bai faɗe shi wani sahabi ne wai mauquf kenan kenan kaga wannan illa ce wanda ba za a karbi ba hadisin akan cewa annabi ya faɗe shi ko kuma ya bayyana cewa a wannan rawin fasik ne ko kuma su'ul hifz ne ko kuma bid'a dan bid'a ne sannan bid'a muka ce wancan garin kaso nawa ce kaso biyu wanne da wanne yake kare bid'a shi shi ta kare shi da da'awar shi in yana kira da ita muka ce ba a dauka ba amma in ya zama bid'a shi ba irin wanda yake kira zuwa ga bid'a shi bane saboda an samu cikin ruwa ta wanda suna da wani dan abu kadan wanda amma bisu da awa kan shi shi kuma wannan mutun yana kuskure kan wasu abin da ya shaye al'amura to wannan ana sama ha a karba amma wanda yake kira shi yasa nan malam yace au mubtadi'u wal hadisu yuqawi bid'atahu san ko mubtadi wanda hadisin da ya rawaito yana karfafa bid'ar shi kamar yazo wata bid'a kamar yanda mun riga mun yi misali a wancan gama yace wa nahu zalika yace to a wannan abin yace fala yuhkam lil hadis bi sihhati ne yace ai in aka samu irin wannan ba za a ma hadisin hukunci da cewa ingantacce ne saboda mi da yaran salamati min Allah saboda bai kubuta ba daga illa kenan duka yana ma tafsirin sharhin ka'idodin hadisin sai kullu zaki sai malam ya ka misali amin hadisi Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la taqra'u al-haid wa la junub shay'in min al-qur'an Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda take cikin haida ko kuma janaba ba ta ba mutum baya karanta ba wani abu daga cikin alqur'ani hadisin faqad rawahu at-tirmidhi imamu at-tirmidhi ya rawaito shi wala na'rifu illa min hadisi isma'il bin ayyash an musa bin uqba ila akhirih yace kuma bu musamba wannan isnadin sai daga bu musamba wannan hadisin bai da wata hanya sai daga isma'il dan ayyash sannan kuma an musa dan uqba to menene nan malam yake so ya gaji mana to miye matsalar Isma'il bin Iyash shine yace fa zahirul isnadu as-sihha idan ka kalli zahirin isnadin kawai cha zakai ya inganta zakace illa walakin illa bi anna riwayat Isma'il an hijaziyyin da'ifa wa hadha minha wa alayhi fa huwa ghayru sahih li adami salamati min al-illa qadiha matsalar ida ita ce shine malam yace riwayat Isma'il an hijaziyyin da'ifa riwayat da Isma'il bin Ayyash yake rawaitowa a wani mutanen wanda suka sai Hijaz idan aka ce Hijaz can bangaren Makka Madina da wajen Spain su ake cewa Hijaz to riwayar shi a wajen su da in ya rawaito hadisi kawai da'ifi kamar wannan wata ka'ida ce malamai suke da ita wanda sai mutun ya mumarasi wannan zasu yana daga cikin sababin da yake sa haka kamar yanzu misali a ce wannan Ridwan idan ya rawaito hadisi a birni da'ifi duk hadisin da aka gani ya rawaito in a shehin shi malamin shi in dai dan birni ne a can birni ya rawaito shi to da'ifi amma in ya rawaito a nan Zanner sahihi ne kamar misali tunda nan an ce Hijaziyyin in ya rawaito a can kawai ruwaya shi a Hijaziyyin da'ifa dan me yasa yanzu misali yayin mu ce abin da yasa matsalai riwayar shi a birni da'ifa ce tana yiwa a nan Zandar yayi karatu shi sai da ya girma ya lattijan daga sai ya samu bai iya bambancewa sai ya dauki wannan isnadin ya gama shi da wani hadisi ya dauki wannan hadisin ya gama shi da wani isnadi misali to kaga wannan kenan bai inganta ba ko kuma in zai bada ya samu ittirab gabaki ɗaya bai iya tantancewa ko kuma in ba ko kuma a ce shi ya kasance in zai bada hadisi majalisin hadisi zai bada hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da littafin shi a kusa to da ya koma birni bai je ba da littafin shi saboda an samu cikin malamai wanda basu iya bada basu har da ce ba a rubuce ne da mun dabta mun ce kala biyu akwai dabta sadr akwai dabta kitab to suna tayyar littafin su suka bace to shikenan bai har da ce ba to duk abin da zai tunanu ba daidai ba zai tarke mai to irin wannan ne sai a ce to waye shi daga wannan lokacin ya koma wani gari to ruwa ya sha wannan garin daga wannan mutan kawai da yayi kaje eh kuma a ce lokacin da yaje amsa bai tambaye da tamizi yana karami duka wannan yana daga cikin asbabu inda suke sawa ya zamanto illa ce wadda qadiha wadda zata taba cewa wannan hadisi bai inganta ba kamar yanda nan ruwaya shi Isma'il bin Ayyash abin da ya shafi mutanen Hijaz da ifa ce bata inganta ba daga makamancin su shine malam yace wa hadha minha wannan isnadin da aka rawaito wannan hadisin kuma tana daga cikin ruwayar da ya rawaito anan Hijaziyin shine yace fa huwa ghayru sahih akan wa haka to wannan hadisin bai inganta ba li adami salamatihi min al illati al qadiha saboda rishin kubatar shi daga illa wanda take take taba hadisi ya zamanto ya kasa samun inganci malan yace fa in kana al illatu ghayru qadihatin lam tamna' min sihhati al hadis aw husnihi idan illa ta zamanto batta taba ba qadiha bace ba mai taba hadisi bace ba wata illa bace babba wanda zanta kada wani sharadi na karba hadisi sahihi to wannan malan yace ana batta hana a karba hadisi ya zamanto sahihi ko ya zamanto hasan amma in dai hazarta kada wani sharadi na hadisi sahihi to wannan illa zata zamanto zai zama wannan hadisi zai zamanto da'ifi malan ya ƙara bada misali yace hadisi Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid dahr annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya azumci watan ramadan sannan ya biyo bayan shi da bakwai daga cikin shawwal to kamar ya azumci shekara ne فقد رواه مسلم من طريق سعد بن سعيد وعلل الحديث به امام مسلم يا رويتو حديثا wannan daga hanya ta Sa'd bin Sa'id sannan wannan hadisin an illanta shi li anna al imam ahmad da'afahu imam ahmad ya da'afa shi wannan riwaya azumi shidda wannan riwaya sai dai yace mini wa hadhihi al illa ghayru qadihatin yace wa hadhihi al illa ghayru qadihatin yace amma wannan illa ba mai taba hadisin bace ba saboda mi malan yace li anna ba'da a'immat al hadis aw ba'd al a'imma wasaqahu saboda wasu daga cikin malamai sun inganta shi rawin wali anna lahu mutaba' sannan kuma yana da mutaba'ati to kun gani kamar me yake samu yanzu zan muzo anan zan muzo sharhu wa ta'dil ku gani kamar sai a samu cikin malamai akwai mutashaddidin akwai mu'tadilin akwai mutasahilin malamai jarhu ta'dil kala uku ne akwai wanda su tashdidi ne gare su saboda mi saboda kiyaye ka aje a gai annabi sallallahu alaihi wasallam a sa wani abu a DC ba daidai ba abu kadan kana yi sai a da'afa ka to mutashaddidin kenan to akwai mu'tadilin su kuma tsaka-tsakiya irin sai Imam Bukhari tsaka-an tsaka-tsakiya ne kuma akwai mutasahili su kuma wanda tasahuli ne irin su akwai Imam al-Ijni yana daga cikin mutasahilin wanda mutum ma bai san shi ba yace sirka ne sai to akwai su duka zan mazo mu gani irin su to yanzu nan Imam Ahmad ya da'afa wannan amma da yawa daga cikin malamai sun saha ashi to shine malam yace wannan illa batta qadaha batta zamantawa qadiha lil hadis ta hana shi wannan saboda malamai can sun inganta shi da yawa shine yace kuma yana da mutaba'at hadisin akwai kamar wasu hanyoyi wanda suka kawo su ya zamanto mutaba'a suka yi mutaba'ar rawi kamar wanda muka ga hadisin inda yake tafa ya tashi ji hasan li zati idan ya samu turu sun gaggaru to akwai mutaba'at da shawahid su ma zan zo kan su mu gani menene mutaba'a da shawahid sannan malam yace kuma wa iradu lahu fi sahih wa iradu muslim lahu fi sahih da Imam Muslim da ya hudo shi a cikin sahihin shi wannan kadai ma ya sai ya zamanto cewa hadisin maqbuli ne ya dullu ala sihhatihi indahu wannan hadisin yana nuna cewa lalle a wajen Imam Muslim sahihi ne wa anna al illa ghayru qadiha sannan wannan illa ba mai sanya hadisi bane ya zamanto ya faqada sharati na siha kenan wannan duka abin da ya shafi ta'rifin sahihi kenan duka hadisi sahihi sharadin shi guda biyar bancin wancan durusu mun gansu yanzu ma mallan ya ƙara mana sharhin su gabaki ɗaya mun kammala su yanayin yanzu mun gama da hadisin sahih da abin da ya shafi kuma hadisin hasan hadisi sahihi yana da sharadi guda biyar shine adalatul rawi dabtul rawi adami shuzuz adami al-illa shi ma hasan shi kuma wajen dabt ne aka samu tamamun dabt da kuma nan khafifud dabt yanzu sai mallan yace aljamu baina wasf wasfai as-sihhati wal hasan fi hadisin wahid zaka gani a wani hadisi an ce hasanun sahih ko sahihun hasan ko hasanun sahihun garibun wannan istilahin hadisi al-hasan imamu tirmizi ya fara kawo shi imamu tirmizi ya fara kawo shi kamar yanda malamai suka wari to ko hadisi me yasa mallan yace zaka gani an ce ma wannan hadisin sahihun hasan a ce sahihi ne a ce kuma hasan to wanne ne daga ciki to shine mallan zai mana bayani yace sabaka annal hadisi sahiha qasimun lil hadisi al-hasan فهما متغيران ولكنه يمر بنا احيانا حديث يوصف بانه صحيح حسن فكيف نوفق بين هذين الوصفين مع التغاير بينهما معنى yace daga cikin kamar yanda ya gabata mun gani tarihin hadisi hasan wanne ne sahihi to yani idan muka gamu da hadisi wanda yake an gama mana shi su bi to ya zama mai bambanci shine mana yace mana to na kulu zamu ce kana al-halil hadisi tariqani fa ma'na dalika anna ahad at-tariqayn sahiha wa sahihun wa thani hasan yace idan hadisin ya zaman to yana da hanya biyu kenan shine ake gamawa misali yana da hanya biyu hanya guda sahiha ce hanya guda hasan ce kenan hanyar wacce an samu duka adalatul rawi dabtul rawi sun cika tam wannan kuma yayin aka samu a cikin akwai khafifud dabt to shine yace to shi yasa zaka gani wani waje sun an gama an je hasanu sahihun hasan kenan mun fahimci sahihun hasan sannan kuma yace wa in kana lil hadisi tariqun wahid to idan ya zama to hadisin ta hanya guda gare shi shine yace fa ma'nahu at-taraddud ko kwanto kenan hal balagha al-hadith martabata as-sahih aw annahu fi rutbati martabati al-hasan shin hadisin wannan ya zama to ya kai sahihi ko kuma bai kai ba ko yana hasan ya kai sahihi ko yana hasan to nan ma kun kenan shine sai ya zama to wataran an samu taraddudi akan cewa shin sahihi ne hadisin ko kuma hasan sai kuma daga cikin abubuwan da malamai suke kawowa cewa kamar zaka gani hasanun sahihun garibun inda mutum ya duba cikin jami'ar tirmidhi zaka gani mafi yawa duka da ya kawo kaga an ce hadisin hasan sahih ko ma baka sani baka ji an ce ba ka ga bara wako an kaga an ce hadisin hasanun sahihun ko hasan ka san imamu tirmidhi ne ya rawaito shi to wadaran kuma hasan ana ce hasan sahih بالنسبه لاسناده اسناده كما حسن متنه وترمى لسناده وكان كما حسن اسناد الناس حسن كما ابن ده شاهي متنه صحيح ني تو دكا wannan ne shi yasa wataran zaku gani zamu zo karkashin in muka zo tunda ana akwai ummahatul kutub da makaranta zamu gani yaya imam tirmidhi yayi tartibin littafin tun daga sahih bukhari can gaba zamu zo inda mallan ya kawo imam bukhari ya yayi buga littafin shi sannan littafin nashi ma ya yayi akan yaya yake tafiya haka muslim haka abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah duka kutubus sita insha Allah kenan wannan bakin abin da malamin yace sai abin da yace na munqati'u sanad kenan yanzu duka karkashin wannan mun shiga hadisin da'if yanzu nan duk wanda zan mu zo kansu karkashin duka hadisin da'if ne kuna munqati'u sanad wanda zamu zo mursal muallaq mu'tal munqati mutarif tajlis duka da sunan su malamin yace munqati'u sanad ta'rifuhu aqsamuhu hukmuhu ce munqati'u sanad huwa alladhi lam yattasil sanaduhu wa qad sabaqa anna min ash-shurut as-sihha anna min ash-shurut min shuruti al-hadith as-sahih wal hasan an yakuna bi sanadin muttasil yace kamar yanda bayani ya gabata na cewa hadisin mun ga tawo sanar wanda sanar in sha cire yake ya cire shine duk hadisin da ya zama ya gabata cewa hadisi in bai cika ba sharadin sahiha ko hasan ya zama to daga cikin hadisai da ifai kenan yana daga cikin sharadi sai hadisi ya zama to muttasil isnadin shi muttasil ne to kun zai zama to ya cika sharadin sahiha to nan ga mun kada shi kuma ya cire to cirewa ko wata irin cirewa ce hadisi ya ana ce mishi munqati sawa'un mu'allaq ni kamar yanda malamin nan gaba yawwa gashi ne yace wayan qasmu ila arba'ati aqsam sannan ya kasu gida hukumin munqati wasan ce mursal hadisin mursal mursal wani hadisi ne zan mu isu ko magani wanda sahabi ne babu ga isnadin sahabi ne babu to shi ma ana ce mishi munqati mursal ne a khususiyye shi amma am inda sanadi ya zama to inqita shine a ce mishi munqati'un sannan akwai mu'allaq shi ko mu'allaq isnadin ne ko wani isnadin kaga an cire shi gabaki daya ko an ce qala nabi sallallahu alaihi wasallam ko qala fulan a qala nabi sallallahu alaihi wasallam zaka gani shi yawa cikin sahih bukhari mu'allaqat amma da cikin sahih bukhari suna da khususiyya saboda Imam al-Bukhari da kamar yanda zamu zo mu gani kan wannan shi sharadin da ya dora bai hudu hadisi sai ingantacce da hadisin da ya kawo shi mu'allaq ingantacce ne sanadin shi a cike ne zaku gani kawai saboda wata wani shawahid ne ya kawo shi sannan Imam Ibn Hajar ma ya buga wani littafi wanda ya kawo musu duka isnadai ya kawo musu sannan kuma in ka duba irin cikin zaitayin Bukhari tarikhul kabir ko kuma a wani waje zaka gani hadisin wannan da ya kawo shi mu'allaq ya wassala shi a cikin isnadin shi tamdi to in ba sahih al-Bukhari ba duk hadisi da ya zo mu'allaq in dai babu wata hanya da ta zamanto tana da inganci to yana daga cikin anwarar hadisin da yake kuma ana ce mishi munqati saboda me ake ce mishi munqati saboda isnadin shi ya ce saboda isnadin shi ya ce sannan kuma shine mu'dal sannan mu'dal hadisin mu'dal shine hadisin da ya zamanto an samu rawi a cikin isnadin cikin silsila an samu rawi ala tawali sun cire kamar mutum biyu ba kamar yanzu nan a ce isnadi ne har sai zuwa sai aka samu mutum biyu a jere babu su kenan wannan munqati ne amma siffar shi mu'dal ake ce mishi shine cikin baiquniya yake cewa wal mu'dal saqat min musnani al mu'dal me yake cewa mu'dal shine wanda isnadi suka zama to sun yi saqat a cikin sanad sannan kuma fi sifatul umum ana ce mishi munqati usnad amma siffar shi mu'dal sannan sai munqati shi kuma shine kawai wanda kowanne ya cire kuma da ko ina ne idan ya cire shi ana ce mishi munqati kamar yanda zan muzo magana المرسل ديك تعريفات ني دكي سما فالمرسل معني يتي وني حديثي ني مرسل شيني يتي ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ولم يسمع منه او تابعي شيني حديث ده صحابي يا دغا شي زوا غا النبي صلى الله عليه وسلم الحالي بيستورار بي سامي شي برغا النبي كو كوم وني تابعي ya aika shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ya sabke sahabi shi tabi ya sabke sahabi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji to wannan hadisin mursal bai gaba Annabi ai bai gaba Annabi ko kuma sahabin da bai gaba Annabi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji bai gaba Annabi yana ana ga gaiwa gaima shi duk da cewa akwai cikin sahaba wanda mursal din su malamai sun yi da ikhtilafi ce wanda akwai mursal din su kawai wanda yana da karhi saboda tana yiwa ba za su faɗe shi ba haka tana yiwa kusan shi daga wajen wani sahabi ne suka danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki zan mu zo mu ga in muka zo zan mu wasa zan mu gani bayanin su su da nan malam kawai yana kawo mana ta'arifin shi ne ka san kamar menene kaza ka dan san abun da mala ya sa'u talibul ilmi jahalu abin da bai kamata a ce talibin ilimi ya zo kuma bai san shi ba idan shine malamin yake kama da cikin littafin shi yasa littafin kada ne in ba dan haka ne mustala mukarrara imma ma da muka yi mustala mujalladi bi ne na mukarrara kenan mursal da hadisin da ya zama to an cire sahabi aka aika shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ake cewa tabi'i ya cire sahabi ya aika shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake cewa mursal ko kuma sahabi bai ga ba annabi ya aika shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma shine ana ce mishi hadisin mursal yana daga cikin kuma anwa'ul hadisi da'if idan kaga hadisi mursal to hadisi ne da'if illa kamar sai dai wanda malamai sun yi bayanin cewa mursal din su ana karɓar shi kamar da yawa zan magani irin Sa'id ibn Musayyab da kuma sauransu akwai wanda mursal din su ana karɓar su duk da jama'a kuma sun yi ikhtilafi yaushe ne akwai bayanai da yawa mursal din yaushe za a dauka yaushe ba a dauka kuma aina ne waye za a dauka waye ba a dauka mushi ba sai malamin ya ce al-mu'allaq ne kun ja da yawa ko al-mu'allaq abinda ake cewa mu'allaq shine ma kuzifa awwal isnadihi wa kad yurad bihi ma kuzifa jami' isnadihi ka qawl al-bukhari wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru Allah fi kulli ahyani mana yace menene ake cewa mu'allaq shine hadisin da aka cire farkon sanadin shi misali kai dole yanzu menene zai danganta mu ga hadisai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine isnadi ga kowa ma yanzu misali akwai ijazatu da ake badawa wanda zan mu zo mu ga ijaza ni kuma lokaci ma ya ba mu zan mu dan mu kokari mu bayar da ijaza da isnadi har ya zuwa ma mai littafi kamar malami yana iya buga littafi malami yana iya buga littafi in ya buga littafi sai ya ce to ajaztuka hadal kitab na maka ijazar shi ka je ka ba da labari a kaina game da wannan littafi ko kuma hadisi tunda har yanzu akwai hadisan da suna da isnadi har yanzu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin cikin hadisai musalsalat da ke samu hadisin musalsal idan mu zo mu ga musalsal wanne ne shi ne bai bai kuniya yake cewa musalsal kuma ala wasfin ata misalu amma wallahi an ba ni fata kaza ka kada haddasani ni fatima aw abu aw ba da haddasani tabassama to isnadin musalsal har yanzu akwai wasu hadisi wanda isnadin sai yanzu malaman suna ba da su har yanzu haddasana fulan fulan haddasana fulan haddasana fulan haddasana fulan wa kala kala wa hasi ga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan mu tana yi wasati mai zawa mu zo da isnadin na akwai wani malamin da ya ba mu shine mu'allaq to wanda daga isnadin farkon shi aka ce malamin yace wa kad yurad bihi kuma ana iya wannan nufata shi da shi ma khuzifa jami' isnadin kamar duka isnadin ma babu shine baka misali kamar ka ga qaulul bukhari kamar yanda imamu al-bukhari a cikin sahih al-bukhari shi daga yace wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambatan Allah a kowane lokaci bai ka ba isnadi kawai ya kawo wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani su kuma malamai ummatul isnadi ce to bukhari ya ga annabi bai gan shi ba ka gani an cire duka sanadin gabaki daya kamar yanzu ka zo ka ce kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana irin karba abin da ya shafi isnadi ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wannan mu'allaq ne ka allaka shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu isnadi dinan a lokacin shi yace ka kaulul bukhari wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullahu fi kulli ayani wa amma ma yanquluhu al-musannifuna kasahib al-umda matalan mansuban ila aslihi biduni isnad fala yuhkum alayhi bitta'liq hatta yunzar fi al-asl al-mansub ilayhi li anna naqilihi ghayru musnidin lahu wa inma huwa far'un wal far'u lahu hukm al-asl yace amma abinda yake masu musannifi masu buga littattawai suke wasaba littayi yanzu ka duba umdat al-ahkam misali ne da yake kai umda zaka ga ai babu kawai annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar arba'un da nawai kala rasulullahi an abi hurairah ta kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daman bai dauko ba isnad shine yace maka ya dauko ba isnad kenan mi zakka duba kai a cikin irin wannan littafin asalin littafin usulin shi shi yasa akan abin da ya shafi binciken hadisi idan zakai binciken hadisi da wannan hadisi zakka bincike shi kai da kharijin shi ka gani ya inganta ko bai inganta ba baka iya ba daukan irin da tawi su kun da dal ahkam ko kuma arba'un an-nawawi ko kuma wala al-taj ne wanda bulughul maram tunda babu isnadi kawai sahabi ne da annabi babu isnadi sai ka koma ummahatul kutub musnada wadda aka yi kala daga wargo ma ce ma zai kala haddasani ko haddasana kai kuma tai wane an ba mu labari wane ya ba mu labari to su kuma kawai wannan suna cirar wani daga usule idan anan baka ce wannan mu'allaka ne sai ka koma can ka gani idan a cikin usule yin shi misali umdatul ahkam hadisan umdatul ahkam duka hadisi ne ya ce zai ittifaki abinda Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akan hudusu to idan ka koma can ka gani wannan mu'allaka ne da ta cewa umdatul ahkam Bukhari da Muslim wannan hadisan sai ingantattu ne ka koma misali bulughul maram ka dauko hadisi kaka ga kawai da kaga hadisi an ce annabi kaza kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kace a wannan hadisin mu'allaka ne sai ka koma usul me yace tayi waye rawaito shi wane ya rawaito shi shi yasa akwai bambanci zaka gani rawahu ko akhrajahu idan kaji malamai suka ce akhrajahu wane to alitahin da ya rawaito shi da isnadi idan babu isnadi ko yanzu kana bahasi idan kace akhrajahu baka ce ba ibnu hajar fi umdatul ahkam ko fi bulughul maram saboda ibnu hajar bulughul maram babu isnadi a cikin shi idan kace azahu akwai bambanci akhrajahu kharajahu wanda shi ma dai duka kowane kan bayan kan gaba shi inta zo insha Allah zan yi bayani wa muwassa kenan hadisin mu'allaq hadisin mu'allaq lokaci kowani a cikin wannan duka mursal awa dai ba ta bada ba a ce an fayyace mursal kawai dai za ta ba sama sama sai lokacin da aka zo kan litafin da za a bude a ja kenan sai dai a wannan yishi kenan wannan shine al-mu'allaq sai malamin yace wal mu'dhar abin hadisin da ake ce ma mu'dhar duka wannan cikin anwa'un hadisai da'ifai ne والمعدل ما خذف من اثناء سنده راويان فاكثر على التوالي على التوالي معدل wanda ake ce ma isnadin da aka cire rawi guda biyu a cikin sanadin ala tawali ajiye daga wannan kawai yanzu misali an wani da aka zo nan kawai aka cire sai aka cire wannan aka ce an wani kaga ala tawali ala tartibiyan daga wani sai wani sai aka cire duka to wannan shine ake ce ma mu'dhar zan mu yi taswirin kullum muna cewa zan mu wannan baikoniya a fara harba insha Allah kenan baiti 34 ce kenan koda mutum a sati zai sha baiti na 7 a kullun ka sha baiti daya ko kuma a sati ka sha baiti 5 ko kuma baiti 2 in kai kokari ka shanye ta zaka gani abubuwan sun zo maka da sauki tunda yanzu nan kayan ka zamna ka ce wani zaka gani irin harba ce nasar irin dai haka zai ba shi wahala amma in adiyati ne nan da nan sai ka harba ce kai istihrarul ma'luma yanzu kaman mu'dal kaman yanda muka gani a baiti me bai kuniya me yace wal mu'dalu saqitun min musnadin nan da yazo gashi ne ce mana yi ma khudhi fa min asna'i sanadihi rawiyan fa aksar ala tawali to daga hada ce wancan ma khudhi fa min mabda'i sanadihi rawiyan fa aksar ala tawali daga hada ce wal mu'dalu saqitun min musnadin shikenan dukkan malam ke ka san kawai muqtadi in yazo ala tawali ne ala tawali ne shi ba munqati ba dan munqati ana iya samun hadisin munqati nan ya cire can ya cire ba a jira shigo mu'allaq dukkanin a ce sun cire sai annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma har sahabin an cire kawai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ko kuma an cire da yawa haka shine mu'allaq kenan mu'adar shine yace ma khuzifa min asna'i sanadihi rawiyan fa akthar ala tawali kenan hadisin sanadin da aka cire mutum biyu rawi guda biyu ala tawali a jere wannan shine ake ce ma hadisin mu'adar kuma yana daga cikin anwa'ul hadis tadifa ba a karba su sai ya zama to hadisi ingatacce wal munqati' hadisin munqati' shine yace ma khuzifa min asna'i sanadihi rawi wahid aw rawi yani fa aksar la ala tawali kaga bambancin munqati' da mu'adar kamar yanzu a cire wannan sai a tsallaka can bayan rawi biyu a cire wannan to wannan munqati' a cire guda munqati' ne a cire hudu ba ala tawali ba munqati' ne kenan wanda hadisin da kaga akwai inqita' babu wani rawi a ciki sawa'un ba ko ba ala tawali bane rawi biyu ne ko kuma rawi da yawa ne wata ne da yawa ba ala tawali ba to hadisi ne munqati' yana daga cikin anwa'ul hadis da'ifa wanda ba a karba su wa qad yuradu bihi kullu ma lam yattasil sanaduhu fa yashmal al-aqsam al-arba'a kullaha kama yanda muka gani kenan ana iya kuma nihin da hadisin munqati' duk hadisin da bai sanadin shi bai danganta ba a ce mishi kamar yanda muka ce mu'allaq yana cikin mursal yana cikin munqati' kamar shi ne a am aka ce ma anwa'ul hadisul munqati'a wa anwa'un sa akwai mursal munqati' ne akwai mu'addal munqati' mu'addal munqati' ne akwai munqati' mu'allaq munqati' duka wannan duk inqita' ne ake samu sai duk wanne da siffar inqita' ne da siffar shi kuma sai ya sake su wannan siffar shi ala tawali mu'addal wannan siffar shi sanadin gabaki ɗaya duka an jayi mu'allaq wannan mursal an cire sahabi tabi'i ya ba nana yace misali zalika misali akan wannan marawa ku bukhari kamar hadisin da imamu bukhari ya rawaito yace qala haddathana al-humaydi ya abdullah ibn zubayr qala haddathana sufyan qala haddathana yahya ibn sa'id al-ansari qala akhbarna muhammad ibn ibrahim al-taymi annahu sami'a al-qama ibn sa'id al-waqqas يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث ما لا ينتفى إذا خزف من هذا السند عمر بن الخطاب يسمى
مرسل
كنا إذا أنتري عمر لقوانا حديث زي زمانتو حديث يا زمانتو مرسل إذا أنكم أكتري من حميدي imam al-humaydi shine a farko ka a duba
mu'allaq
ka a duba imam al-humaydi shine a farko
mu'allaq sanadin na farko
kenan mu'allaq an yi tunda ta akai al-mu'allaq shine ma khuzifa min mabda'i sanadi ko min awwal sanadi aw jami'i sanad tayyib wa idha khuzifa minhu sufyan wa yahya ibn sa'id sufyan wa yahya ibn sa'id ajira suke mu'allaq idan an ce sai idan khuzifa minhu sufyan wahdahu ma ibrahim al-taymi a tsallake tsallake munqati to kenan wannan shi ne in kaje ka dauki isnadi na farko in an cire humaydi misali kala hadathana humaydi imam al-bukhari daga an cire humaydi ya zama to mu'allaq idan aka cire mai sunan shi umar bin khattab sahabi al-hadith ya zama to mursal idan aka cire mutum biyu a cikin sanadi misali wani sufyan wa yahya ko to zai zama to mu'addal idan kuma aka cire wahid can ɗaya can zai zama to munqati to kenan wannan shine abin da ya shahi sanad adam ittisal sanad ko inqita'u sanad dan sanadi ya cire a hadisi dan abu guda hudu ne ko mu'allaq ko mu'addal ko mursal ko munqati menene hukunci shine wala yace wa hukumu wa munqati was sanad bi jami'i aqsamihi mardud dukkan duk hadisin munqati munqati us sanad to mardud ne da'ifi ba karba shi saboda mai malam yace li jahalati bi halil mahzuf saboda ba a san ba waye aka ce waye aka ce ka aje wani can kaddab ne ko mutahabbil kadhib ko kuma wani mubtadi ne yadda o ila bid'ati ko wani fasik ne kenan li jahalati halihi shi yasa dole hadisin nan wannan riwaya wannan isnadin ya zama to kawai dahifa ne marduda ce ba za a karbe shi ba kan abin da ya shafi hadisi ayi aiki da shi siwa ma ya ci kawai abin da za a hudda shi ne malam yake siwa ma ya ci mursalus sahabi inda can na ce muku da man a cikin mursal na sahabi akwai wanda ana karbar su akwai marasil sahaba wanda ana karbar su saboda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kusan malamai wasu malaman sun ce ma duka karba ma zai saboda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da adala dole ne Allah ya musu sheda laqad radiyallahu da ayoyi da yawa sun musu sheda sannan bazasu ma annabi kariya ba bazasu ma su ce annabi ya ce a wani hali annabi ya ce ba saboda Allah subhanahu wataala shi ya zaba mu shi shi ya sa malamai wasu malamai suka ce duka ma kawo mursal ne na sahabi dauka zai wasu kuma suka ce a'a daga ciki akwai kibar wanda za a dauka kaza da kaza akwai bayanan shi shi ma da yawa sannan kuma mursal kibarus sahaba kibarut tabi'in inda kaseerin min ahli al-ilm idha addadahu mursalan akhar aw amila bihi sahaba aw qiyas sannan yace mursal na tabi'i kibarut tabi'in idan ya zamanto inda kaseerin min ahli al-ilm malamai biya sun ce marasili kibarus tabi'in ana karbar su suma manya-manyan tabi'ai wanda su gaggada suke da sahabbai manya-manyan suma ana karbar su wajen wasu malamai sun ce yawa ana karbar su lasiyama idan ya zanto ya karfafa da wani mursal an samu wannan tabi'in ya ce kaza mursal wannan ma ya ce mursal annabi kenan ya zanto ya yi da ya yi karfi kenan sun ce ana iya karbe shi ko kuma in ya zanto wani sahabi ya yi aiki yawwa to dai wanda hanyoyin sun karo ko kuma an samu wani sahabi yayi wani aikin da suka faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi boyaci kenan ko kuma kiyasi kamar shari'a tana bada akwai kiyasi ana karbar shari'a kan shi kenan wannan ma ana malamai suka ce ana iya karbar nan kibarus tabi'in da yawa wajen malamai shine malam ya kawo mana sai ya ce wal mu'allaq sannan mu'allaq idza kana bi sighatil jazm fi kitab iltuzimat sihhatuhu ka sahih al-bukhari sannan hadisi mu'allaq kamar in cikin littafin da shi malamin wanda ya buga littafin yayi iltizamin sahiha kuma yayi jazm ne yake cewa jazm kamar ya karfafa cewa lalle kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kala fulan ba yurwa ba in kace kamar yuzkar yurwa kamar sighatul tamrid ce siga ce wanda da kokonto a cikin ta amma in kace kala ka tabbatar wa ya ce kenan irin wannan su ma yana daga cikin hadisan da malamai suka ce ana kawo wa ma jaa muttasil min tariqin akhar wa tamma fi shurutul qabul ko kuma wanda yazo muttasil nan mursal ne ya aka samu wata riwaya muttasila to malamai suka ce wannan ana karba idan dai waccan riwaya ta zama ta cika sharadin qabul insha Allah nan dai abin da ya shafi hukuncin shi da'ifi ne siwa wannan wanda muka ambata ina nan zan musa insha Allah da fatan mun mutaba da dai Allah ya fara ya fara mana kuskure da baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.